sanar muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku bayanai akan manyan zabuka na shugaban kasa muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je ta duniyar ta yini.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Russia ta kaddamar da sabon har-haren jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Kramatorsk na gabashin kasar a yau dinnan Alhamis. Duk da taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayyar Turai ke yi a Kyiv babban birnin kasar da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da Russia wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. Wani harin ma da aka kai a birnin na Kramatorsk da daren jiya Laraba ya halaka akalla mutane uku ya kuma raunata wasu 21 a cewar hukumomi inda ake shirin ma nemo ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su wanda ake kyautata da zaton yana ƙarƙashin ƙaraguzan da suka biyo bayan harin. Fashe-fashe sun sake bararraka Kramatorsk. Russia ta sake kai har-haren rokoki sau uku a cewar gwamnan yankin Pavlo Kranko a wani sako na Telegram. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar Iran. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Dinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. Wasikar ta da kunshe da wata takamaimiyar hujja. Iran ta ce da jirage marasa matuƙa uku aka kai harin wanda aka auna kan wani ofishin ayyuka na soji sannan aka kakkaɓo biyu daga cikin jiragen. Ma'aikatar tsaron Iran ta ce harin ya ɗanyi lahani ga ginin. Isra'ila dai ta kaddamar da jerin hare-hare waɗanda ta auna kan wasu wurare masu alaƙa da shirin nukiliyar Iran. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun damƙe wasu tsaffin shugabannin hukumar shiki da ficin kaya ko kwastam a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halkiya ta ƙaddamar kan wata almundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta rutsa da ɗimbin jami'an duwan ko kwastam. Ga mummuni wato Sulemu Muni Barma da wannan rahoto daga Yamai.
Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a ma'aikatar duwan ne ya bada damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umaru Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta DJD. Lamarin da yasa aka kulle su a kurkuku a ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan 16,000 zuwa miliyan 18,000 na sefa. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim na daga cikin masu bin diddigin wannan labari.
Yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba kuma abin da muke jira gare shi shine lalle ya sa ido bisa kan karkar da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotannai da an kai koti. Tunda abinda mun ka saba da mulkin Pendes tarayya shine a kame wa'anda ba su da halaka da jami'arsu. Amma idan ka san wani a cikin tarayya sai a kyale ka ko min laihin da ka yi ma ƙasa. To wannan muna kira ga shi shugaba ƙasa ya sa ido na garin cewa lalle ga wanga game ba haka bane za a yi.
Wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa ɗimbin jami'an duwan ne ake hasashen an haɗa baki da su wajen karkata akalar waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya rutsa da ma'aikata kusan 100. Dalili kenan shugaban reshen kungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International a Niger Malam Umar Wada ke gargaɗin mugunta akan buƙatar gudanar da lamura a ƙarƙashin abubuwan da doka ta tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci.
Mutanen da aka tunguma da laifi ana ɗaukar su kama presumption de innocence sai an samu su da laifin dino ga shari'a a sa'an nan ake ɗaukar su kan haka nan a ci gaba da bincike don saboda arzikin ƙasa ya zama ƴan ƙasa shi ma ƴan ƙasa amfani. A ko'ina ana samun cin hanci da rashawa. Ya yi kamari in kun ga kama abinda muka hido nan na kungiyar Transparency International, Nijar har yanzu maki 32 ne gare ta bisa 100. Alhalin ka wasu ƙasashen ma har sun kai 19. A nan ma ƙasashen Afirka akwai ƙasashen da ke da 70-100.
Shugabannin kungiyar jami'an Duan ta sanarda da muka tuntuɓa sun sanar cewa suna gudanar da taron haɗin gwiwa da shugabannin hukumar DJD da jami'an ma'aikatar ministan kuɗi. Saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama, amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tuntuɓe mu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma da wannan rahoto kuma wanda shine ƙarshen labaran duniyar.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, akwai muhimman bayanai daban-daban a kan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. A yanzu za mu kawo muku bayanai a kan jihar Benue, jiha da aka ƙirƙira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa maso tsakiya a Najeriya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253,641 a bisa ga alƙaluman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Kalaka kamar kuka a ƙuri'ar kayancinka, in ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu kawo muku bayanai akan Benue, jiha da aka ƙirƙira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alƙalman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers. Kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan ƙabilar Tiv, Idoma da Igede ne ƙabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake mata takin matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma. Kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na Janar Olusegun Obasanjo, mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan, gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999. Goma daga cikin sojoji ne, sannan biyu kuma na farar hula. Bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999, George Akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Gabriel Towa Suswam shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015, sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin mulkinsa na biyu, wato Samuel Lora Otom, wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC, wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Bem Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Yanzu wa yanzu dai yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a gwarya sune rashin tsaro, matsin tattalin arziki ko ma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu, kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Security din ya sa ba su zuwa gona. Su mun san Benu cewa manoma ne, amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that, the cost na abubuwa su bunde federal government, the state government sky, we believe that there has been a little improvement, and mun san cewa the yield was gaba, there will be greater improvement a wannan shekara.
The issue that is most of concern to us in Benue State as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity.
Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma shirin da masu kada kuri'a suke don tunkarar zaben? Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a makurdi yayi bayani.
A gaskiya ban da karfin gwiwa, rashin karfin gwiwa na shine ga yanda aka yi arrangement din zaben, mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card. Kamar ni da nake miki wannan magana, voters card nawa bai zuwa hannuna ba. Ya kamata a ce wata uku kafin zabe kowane dan kasa yana da nashi voters card a hannun shi.
Kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana.
Sunana Binta Garba, ba kowa bane ke da privacy ma. Kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa yace sai baba kuma abubuwa sun lallace, kudin prices na komai na abinci da sauransu. So kin ga the best ya kamata kowa ayi tunani da kyau, su yi zabe da kyau, amma babu abin da ya wuce zabin Allah.
Sunana Ada Achanya, JNJ state na because na da voters card na. Jin zaba shugaba woni ba zai ba mu hunya ba.
Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana, wai wayo ga yan baya.
Kuma da la'akai da Halima Abdulrauf da wannan rahoton, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
A jiya Laraba ne muryar Amurka tare da haɗin gwiwan jami'ar tarayya ta Jos ta gudanar da tattaunawa na musamman da 'yan takarar gwamna a jihar Filato. Makasudin muhawara da tattaunawar shine baiwa jama'a damar sauraro kai tsaye daga 'yan takara kan tanadin da suke da shi in an zabe su don gina ginshikin zaman lafiya da bunƙasar arziki ta fannoni daban-daban na rayuwa. An gudanar da taron tattaunawar ne a jami'ar Jos domin ita ce cibiyar samar da al'umma na gari, saboda bincike sahihai da take yi kan rayuwar da al'umma ke ciki da samar da hanyoyin kyautata musu. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya, wanda ya bude taron tattaunawar, ya fara ne da cewa jami'a da ke zama cibiyar horar da shugabanni ta kasance wuri da ya kamata a tattauna muhimman batutuwa, don haka suka amince da shirin da muryar Amurka ta kirkiro, suka kuma kira 'yan takarar gwamna don zuwa su bayyana kudirorinsu wa jama'a.
The Voice of America Hausa section has been providing news, information and entertainment.
Farfesa Tanko Ishaya yace sashen Hausa na muryar Amurka shekaru da dama tana bada labaru, bayanai da nishadantarwa wa al'umar nahiyar Afirka. Shugaban na jami'ar Jos yace muryar Amurka tana riskan mutane a lungu da sako. Farfesa Tanko Ishaya ya baiwa 'yan takarar shawara da su rika sauraron kalaman jama'a, musamman waɗanda ke karkara, su kuma kyautata wa kowa da nemo hanyoyin gina waɗanda ke tasowa. Yan takara 17 ne ke takarar gwamna a jihar Filato daga jami'u daban-daban. To sai dai 'yan takara 6 ne suka samu halartar muhawarar. Solomon Nandi Chendang shine dan takarar gwamna a jami'iyyar ADC, ya fara ne da gabatar da kansa da abin da zai yi wa jama'a in har ya samu damar zama gwamna.
Ni ne director, babban director da kuma shugaban security company mai zaman kanta Fort Bryan Global Security Services. Na gode ce a gefen tsaro, wato ta Nahura. In Allah ya yarda, muna da manufofi masu kyau a jihar Plateau State, kuma mu yarda da cewa al'umman jihar Plateau State ita ce ginshikin demokradiyya in Allah ya yarda 2023. Kun tuma zaman jihar Plateau State, akwai anguwan da za ce wannan musulmi ne ba zai je wannan unguwan ba, kaga wannan kirista ne ba zai tafi wannan unguwan ba, a wannan ne babban matsalar mu da yake da jihar Plateau State. Za mu yi kokari mu kawo policies din kowane dan Plateau State zai ji dadi, ba wai zaman abin da iyaye gidan mu sun ce mu yi ba.
Shi ko dan takarar gwamna a jami'iyyar APC Farfesa Nentawe Yilwada, wanda farfesa ne a bangaren na'urori na zamani, ya zama malami kafin ya yi aiki da wasu hukumomin kasar waje da na Najeriya kafin shiga harkokin siyasa, shi ne kwamishinan zaɓe a jihar Benue. Ya kuma yi tattaunawar da Turanci, inda ya sami wani mai mishi tafinta kamar haka.
Ɗan takarar gwamna jam'iyyar APC Dr. Nentawe Yilwada Gotwe ya ce zai yi kokari wajen ganin cewa an samar da isassun kudaden shiga domin samar da abubuwan yi wanda zai kara karfafa jama'a, kuma zai samar da yanayi na shari'a wanda zai bada dama ga kowa ga duk mai neman haƙƙin shi ya tabbatar ya samu abin da yake bukata, tare da bayyana cewa zai aiki da TIDAN da kungiyar KAN da ta GNI domin ganin cewa sun shiga an dama da su domin ƙara inganta hukumar zaman lafiya ta jihar Plateau, wato Peace Building Agency.
Dan takarar ABGA Samuel Abashe ya ba da takaitaccen tarihinsa da abin da zai yi wa jama'a in an ba shi dama.
Ina gama NYC na shiga sha'awa ta na duniya shi ne soja. Ni memba ne na 27 Short Service Combatant Course a NDA, kuma ni ne cikin sojojin da suke sauka da nema parachute. Mu muka forming the first special unit na Nigerian Army na yakin uku a Liberia da Sierra Leone as a frontline commander. In ka dubi antecedents nawa, ya zama daidai ne da damuwan da Plateau take da shi. Dole mu sa a plan namu, a manifesto namu, mu so mu gyara wurare na health wanda in muka sake samun wani abu kaka kamar COVID a shirye muke. So da yawa Plateau tana samun damuwa, kuma ana samun board of inquiry federal ne state ne ta yi, ba a taɓa publishing ba, ba mu san me ne result ba. Don haka sai mun bincika mun tabbatar me ne. Sannan muna maganar early warning system da ba mu dinga sawa a wurare na tsoro.
Barista Caleb Mutfang da ke takara a jam'iyyar PDP ya ce mukamin shugaban karamar hukuma da ya rike a lokutan baya ya ba shi daman fahimtar matsalolin jama'a.
Na aiki a fannin lawyer na kasuwanci, har na je na aiki a kamfanin Peugeot na da, daga wurin na koma gida na zo na shiga siyasa. Duk inda ka gan tashin hankali da rashin zaman lafiya ya daɗe, zai kunshi abubuwa biyu: rashin gaskiya da rashin shugabanci. Ni zan yi amfani da experience ina na local government chairman, bayan aiki da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a karkara, domin mu magance irin tashin hankali da ake samuwa. Domin idan ba mun kyautata zaman jama'a, muka sa zamanmu ya zama da adalci da danko, ba mu samu haɗin kai da juna ba, miyagun mutane za su shiga wurinmu kuma su bayyana. Saboda haka dole ne za mu fara daga community level mu gina zuwa sama. Tsaro a wurina ba domin 'yan sanda ne su zo su yi gadinmu ba, mu ne da kanmu mu yadda za mu zauna lafiya da juna.
Shi ma ɗan takarar gwamna a jami'iyyar PRP Mr. Luka Pampe ya ce,
wato my disciplines are in different and diverse areas.
Yana cewa ne ya ƙware a abubuwa daban-daban, musamman fannin harkokin kuɗi, kasuwanci da gudanarwar jama'a da sauransu, waɗanda ya zama malami a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau kafin ya yi murabus.
A cikin adalcin da za mu yi, ba za mu nuna bangaranci ba. Yanzu kai tafiya ka ɗauko mota ka hawo hanya daga titi anti junction har ka shiga tudun OC har ka dawo wurin yan ganda, ba wani hanya completely a cikin Gusa Arewa wanda za ka ce za ka yi tafiya wajen mita kusan goma da baka shiga cikin rami ba. Amma in ka je ta gefen Refin, in ka je ta wasu wurare, wallahi har ma da operation in the portals da aka yi, ka je ta wasu wurare a cikin Gusa Arewa, an yi shekaru kusan nawa ake hanyar New Market Road ba a gama ba. Adalcin da za a ma jama'a ba ta baki ba ne, ta wajen aiki ne. Abin da za a yi ba wannan gefen ya kamata a yi ma wannan, abin da za a yi ma mata ya kamata a yi ma maza, abin da za a yi ma gajiyayu ya kamata a yi ma sauran jama'a.
a hakan za a samu adalci, a hakan kuma za a samu yadda, a hakan kuma za a samu zaman lafiya.
Dan takarar SDP Injiniya Fanya Ibrahim ya fara tattaunawar ne da takaitaccen tarihinsa.
Aikin da na yi a FCDA mainly aikin development na sabon capital na Nigeria ne. Wannan aiki kuma ya covering construction a ta fuskan ruwa, a ta fuskan aiki, a ta fuskan gada, a ta fuskan infrastructure kala-kala. Lokacin da Allah ya ba mu gwamnati, za mu forming Council of Elders of Wisdom guda 24. Wannan council din za mu kawo mutane kaman Bongom Jos a ciki, Emir of Wase a ciki, Imam a ciki, Pastor na Kware a ciki, kamar representation na youth na mata za su forming wannan council. Duk ayyukan da za a yi a plateau sai an pass issue for clearance a wannan council din to ensure that there is fairness to all.
Daraktan cibiyar koyon batutuwan da suka shafi tashin hankali da dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar Jos, Farfesa Danny McCain, ya jaddada muhimmancin zaman lafiya ne wanda ya ce ana samu ne ta wurin bayanai. Farfesa McCain ya ce munanan jita-jita, cin hanci da rashawa da ayyukan tashin hankali suna ɓoye ne cikin rashin sahihan bayanai da labarun ƙarya.
Democracy matures and peace is promoted when losing candidates demonstrate grace, dignity, and respect for the will of the people and the law of the land.
Yace demokradiya da zaman lafiya na haɓaka ne idan waɗanda suka faɗi zaɓe sun nuna alheri, mutunci da girmamawa ga abin da jama'a ke buƙata da kuma kiyaye dokokin ƙasa. Daga ƙarshen tattaunawar, 'yan takarar sun sanya hannu a yarjejeniyar zaman lafiya, taron wanda ɗimbin jama'a suka halarta, ciki har da ɗaliban jami'a a mataki daban-daban, masana, 'yan siyasa, matasa, mata da nakasassu, da ma yara 'yan primary. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To jama'a, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sanarwar.
Al'umman Nigeria, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To jama'a, duniya tafin hannunku, yanzu sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Takaitattun labaran wasannin namu na yau zai duba yadda harkar kwallon kafa ke neman komawa ƙasashen Larabawa ne, musamman ƙasar Saudi Arabia. Ƙasar Saudi Arabia ta fara jan hankulan duniyar kwallon kafa ne a shekarar bara, inda ƙungiyar ƙasar ta doke ƙasar Argentina da ci 2-1 a gasar neman cin kofin duniya da ya gudana ƙasar Qatar a bara. A rahotannin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta bayar, ƙasar Saudiya ita ce ƙasa ta 49 a duniya a matsayin kwallon kafa. Sau 6 dai ƙasar Saudi Arabia take samun shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa. Sai dai a halin yanzu ƙasar Saudiya ta yunƙuro don bunƙasa harkan kwallon kafa kamar yadda yake gudana a ƙasashen Turai. Kusan za a ce Saudi Arabia ta himmatu wajen neman shahararrun 'yan wasan kwallon kafa na duniya da zumar ganin ta bunƙasa sana'ar kwallon kafa a nahiyar Larabawa. To domin neman sanin dalilan da ya sa ƙasar ta Saudi Arabia ta fito don gwada wa duniya ita ma fa ba za a bata a baya ba. Wani mashahancin harkokin wasanni a Najeriya ya fayyace dalilan da sa Saudi Arabia ta himmatu don haɓaka ƙwallon ƙafa a ƙasar.
Sunana Paul Rude, marubutun labarin wasanni a Najeriya. Gaskiya in ka tuna wasan farko da Saudi Arabia suka buga da Argentina, ka san wannan ana kiran shi a Turanci offset ne. Ai ba wanda ya taba tsammani cewa Saudi Arabia za ta duki Argentina da akwai wani dan kwallon Messi a ciki ma. To wannan ya nuna cewa Saudi Arabia suna da kwazo kuma suna so su yi developing sport ne su sosai. Ana nan maka gan sun sani kwazo dan kwazo wasa da ake kira Ronaldo. Ba haka kaɗai ma wai su manya wani wasanni ma daga Europe ma suna zuwa. Wannan ya nuna cewa suna da ba su wasa da kwallonsu kuma suna so su developing kwallonsu ya kai wani babban matsayi da kowa zai kaga na farko akwai kuɗi a wurinsu. Na biyu kuma suna son kwallo, ya nuna cewa wannan mutane kasan suna son kwallo sosai don ka shiga kana duba wasanninsu za ka ga filin su yana cika sosai. So kaga na suna ba su wasa da kwallo, suna son kwallo sosai kuma gani na kamar marubutun labarin wasanni na gani kamar suna kokari ne su yi developing kwallonsu da har za su qualify ma su yi hosting World Cup din ma.
Hakana to amma ya kake ganin yanzu irin wasanni da muke gani na kasan La Liga da su Premier na kasan Ingila da kuma German na Bundesliga, yanzu idan aka koma ga in aka duba wannan al'amari yanzu za mu koma Arabian League kenan ko kuma ya?
To ya bumo maki ma yanzu ka ganda suka sani Cristiano Ronaldo ai attention din duniya ma ya kuma Saudi League nasu din ma. Kuma yanzu suna kokari signing wa yanzu mutane kani ni a tagurin na ma ban taba nuna wani interest a league na Saudi Arabia amma da kai sani Ronaldo na kankan kowa yana nuna interest kuma ba sosai a haka din ma suna neman wai su wasanni kuma in ka bi league din su yana da karfi sosai fa kamar na Europe don shi Cristiano ma da yaje din ma ba wai kawai zai je ta ci kwallaye ba ma ya mishi wa ya gagare shi sosai. So wannan ya nuna cewa standard din su ma zai kai na Europe din ma sai dai kawai rashin exposure ne mutane ba su san da shi sosai ba amma daga yanzu ka gan kowa ido yana can kuma za ka gani cewa kola da ake buga can Euro din ma za a buga almost the same thing ma fiye da shi ma a can Saudi din ma. Na gode.
Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Cu a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaicen, Rasha ta kaddamar da sabon hare-haren jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Kramatorsk na gabashin kasar a yau din nan Alhamis, duk wadda taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayya Turai ke yi a cikin babban birnin kasar ta Ukraine da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da Rasha wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar kasar. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Dinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun damke wasu tsaffin shugabannin hukumar shigi da facin kaya ko kwastam a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halkiya ke yi ta ƙaddamar kan wata almundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta rutsa da ɗimbin jami'an duwan ko kwastam.
To masu saurare baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku muna yi wa Idi Barau barka da shigowa daga ofishin jakadancin Amurka da ke Nijar a birnin Yamai. Sannan muna taya wakilinmu a Abuja Alhassan Bala murnar karuwa da ya samu ta ɗiyamace Aisha. Allah ya raya ta ya sa iyayenta su ci moriyanta. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Nelson Lopes. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu.